masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an gwaye gari lafiya dago ma tashi lafiya
lafiya kalau alheri ya wuri da ku
lafiya lau barka da ganin asabar na biyun karshe a shekara ta 2022
haka
kuna cikin masu godiya
gaskiya Allah ya ba mu da rabu da lafiya
mu sai godiya sai godiya kuma kamar yadda muka tallata aikan mun saya da tsada
kware kuma an sai da bana
mun saya da tsada baba wai
za ku ni kace kace
to adalci za mu musu
na'am
za a bi ta kasa ne daga zuwan su duk inda aka kai inda muka tsaya yau mako bi zuwa za mu ci gaba
dan abinda bature ce first come first serve
wa first serve inda aka tsaya a shekara ta kare shikenan sai kuma badi
badi
yawa to bari mu kamar da muka sanar yau ra'ayi ne daga bakin mai shi
haka
to za mu saki layi domin jin gaishe gaishe da labarai da suka dauke hankalin su da kuma labarai kamar yadda aka yi ko mana ga fili ga doki
gaskiya
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh BOA Hausa sunana Salisu Tankari ma'aikacin radio a nan jamhuriyar Niger jahar Doso Bundumar Dogon Dutse a gaskiya shirin ranku suna burge ni musamman ni ma dai shirin da ya fi burge ni shine na Bufun Latani da Kanuri wato shi Lati ya yi jira ya yi jira abin ya gade ba a zo ba aka kawo kuɗin na mari ya daddaba ma DPO mari Bufun Lati ya ce to in an taho a ba da kuɗin shi ya gaji da zira ta yi to wannan labarin ya bayan dinariya sosai Allah ya saka muku da alkhairi kuma kuna kokari sosai wannan shiri naku Grace Alkhair Abdu Yakubu Makeri ubangiji Allah ya kara muku karfin gwiwa da kuma hakuri da kuma yadda kuke nishadantar da mu da wannan shiri mun gode Allah ya saka alkhairi sako daga Salis Sankari Rado Farhan a nan tsakiyar birnin Dogon Luci Jamhuriyar Nijar
Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Shamsuddin Ibrahim Malumfashi jihar Katsina a Najeriya da farko ina gaida mai gidana Abbas Dan Juma Zata da iyalansa ina gaida abokina Zahaddin Lawal Sarkin Tsafta Daura Abdulmajid Yawo Umar Gwajo Gwajo Hafiz Surajo Sandamu Abdullahi Aliyu Daura Salawa Data Daura da sauran dukkanin abokaina na GPSS Daura 2002 ina gaida abokina Ismail Umar Kenis ina gaida Jamilu Mutala insha Allah Malumfashi ina gaida Abdullahi Sada Aliyu Malumfashi Kamaluddin Umar Malumfashi ina gaida matata Aminatu Almustafa Malumfashi ina gaida Malam Haruna mai wankin hula Malumfashi Alhaji Abdul Basiru Balladatti Malumfashi ina gaida Abdul Basiru Miranda Malumfashi da sauran dukkan ƴan uwa da abokan arziki Assalamu alaikum mai magana Shamsuddin Ibrahim Malumfashi
Assalamu alaikum rahmatullah Grace Alkhair Abdu ina kwana ina gajiya ya aiki a gaskiya ina jin dadin shirye-shiryen ku wannan shiri da kuke yi ubangiji Allah kara habaka gidan rediyon ku ya kara sanya muku albarka da kuma ci gaba da zaman lafiya sunana Sabiu Lawal ina magana da ku daga Katsina State Kankara Local Government bayan haka ina gaida mamata Hajiya Sa'adatu da Alhaji Lawal da kuma kakana Malam Musa na iyalan mai almajirai da yayye na kamar Muttaka Lawal Ma'ini Lawal Basira Lawal Wasila Lawal Basira Lawal da kuma Lauratu Lawal da ƴaƴan yayye na baki ɗaya sannan ina gaida kanwata Asiya Haru Asiya Murtala da Hadiza Haruna Mani Kankara da Uzefa Haruna Mani Kankara da sauran bayan Allah waɗanda suke abokanaina da dukkan abokanaina waɗanda muke koyarwa da su a King's Children's School Kankara ina masa fatan alkhairi Allah ya zaba mana abin da yafi zama alkhairi amin nagode mu huta lafiya ina jin daɗin sauraron ku daga Sabi Ulawal bakin dam Ankara
Assalamu alaikum mu biyoye Hausa mai magana Aliko ta kafinta daga nan Yalwan Ginda Fati karamar hukumar Bariki da Jihar Plateau da farko ina mika sakon gaisuwan fata alheri zuwa ga Bashir Tela lafiyan barebari sai Adam Yusuf Basa Jihar Plateau akwai Naziti Ibrahim Urgan Malam Shagari akwai Jamila da Fatima kan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau akwai Husaini Dangote karasuwar jihar Yobe akwai Salihu mai shinkafa song akwai Lawal bin Hambali MC Dan Silva Sokoto akwai Haruna Bibi Wai Tarmasuwa akwai Ibrahim Dan Fulani a yari akwai Kadura Digaga Dan Fulani Wardi da JT Love G Kanduna akwai Malamu Kura garin Sarkin Noma akwai Ayuba Isa garin Sarkin Noma akwai Ilyas Yakubu Digawa akwai Ibrahim SB Kusfa Zaria akwai Bashir Mamman Dan Inna Kabisau akwai Yahaya Danno Azare akwai Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi akwai Alhaji Kabiru PRO tare da matansa a gindan Akwati akwai Umar Garu da matansa Hawwa a gindan Akwati akwai Alhaji Babaji a gindan Akwati ina gaida surukana Hajji Aidna a cikin garin Yalwan gindan Akwati da matana Maimuna nagode VOA Hausa tashi lafiya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Shafali Kafin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa Radio BOA barkanku da aiki filin abari ya huce da fatan gabaki ɗayanku karkace ma'aikatan BOA kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka amin a gaskiya babu wani shirinku na VOA wanda suke yi gabaki daya wanda baya burge ni gabaki daya shirye-shiryen nan ana tsaro ta saboda gidan radio ne wanda ta san abin da take yi saboda haka mu masu sauraron VOA ba abunda za mu ce sai dai mu yi muku fatan alheri da irin gudumawa da kuke ba wa talakawa in na siyasa ne kuna ciki in kuma na arhini ne kuna ciki in na jin dadi ne duka kuna ciki in kuma an koma filin a bari ya huce ga gimbiya sarauniyar miyango alheri Grace Audu ga ta kuma ga baba ya ko makiri ta zo ta kama shi ta rike tamkar kaman wanda ta haife shi to kaga kuwa in ana samun shugabanni suna irin wannan riko na masu ba da rahoto a duk inda suke to sun kai matsayin da za a jinjina musu game da ƙari gashi kuma kun samu shugaba wanda ya san abin da ya kamata kuma wanda ya san abin da shi yake yi Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto Allah shi kara mana lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali wannan ƙasa namu Najeriya ga zabe na zuwa muna roko Allah Ubangiji sarki mai kowa mai komai ya ba mu shugabanni na gari masu jin tsoron Allah masu kuma tausayawa talakawansu Allah ka sa wannan zaben da za a yi mu yi shi cikin lafiya da koshin lafiya ni mai magana Shafale kafin magaji Danya Musa a kuma jahar Nasarawa kuma kakakin mai martaba sarkin Kafi da fatan za mu gama cikin koshin lafiya Allah ka sa mu yi shekara lafiya mu ga shekarar nan ya kare mana lafiya mu gani har na badin badada assalamu alaikum nagode ku gama lafiya
assalamu alaikum warahmatullahi ni sai hausa ina muku wata alkhairi da fatan kuna lafiya dukka ya gurin ku gaba ɗaya su tun daga da kata ɗinku zuwa ɗanƙaninku ina yi makowa fata alkhairi da fatan kowa ya cin ƙoshin lafiya Allah shi ƙara muku lafiya ya ƙara muku wasira kuma Allah ya ɗaukaka wannan gida radiyo mai tara albarka ni dai na son shiga cikin wannan gasa da ake yi ko in ce wannan gida na ku mai tara albarka amma ina so a aiko mani da program da ke so na ku wanda duka ga abin da ake yi kuma ga yadda ake yi don samun wani shiga cikin al'umma annabi da fatan ta kuna cikin ƙoshin lafiya a huta lafiya assalamu alaikum
assalamu alaikum VOA Hausa ina muku fatar alheri to ni dai labarin da yafi burge ni a cikin labarun da kuka bayar shine na wannan da aka aika ya sayo da naira 50 guda biyu ɗaya aka ce ya sayo kosai ɗaya kuma ya sayo waina daga ƙarshe dai sai ya zo ya kasa rarraba wai ciwo shi ya rasa gane wacce naira 50 ce ta kosai wacce ce kuma ta waina ina gaida na Kabiru mai sayar da kayan wuta Nasara Arkilla Sokoto da Nasi mai anguwa da kuma baba nayi director Mandubala a Arkilla Sokoto mai magana Sanusi Umar Arkilla Liyawo ta Sokoto
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu biyo Hausa ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Khalid daga nan garin Puntuwa dake jihar Katsina a tarayyar Najeriya wato shirye-shiryen ku suna burge mu suna ƙayatar da mu ga nishadantarwa ba mu kaɗai ba har ya zuwa ɗaliban da muke koyawa a cikin makarantunmu kukan ba su irin waɗannan labarai domin hankaltar da su kan wasu ɗabi'u da suke aikatawa da nufin ko Allah zai sa su gyara a gaskiya labarin ku da ya burge na wannan shekara bai wuce labarin da aka aiki wannan yaro ba Bukano wanda a ɗan Hadeja da wata mata ta aika yana mata aiki a cikin gidanta ta aike shi sau mata tarugun naira 50 albasar 100 naman 700 ta ji lissafin abubuwan take so ya sau mata gabaki daya a ƙarshe ta rubuta mashi total kudin sun kama 1,200 duk yaje sai wa'annan kayan miya da nama da komai ƙarshe dai bai sau wannan total ba yanin giyawo a kasuwa yana neman total to har dai mijinta ya dawo ba a yi wannan girki ba. Bayan ya dawo gida yana kuka ta ce mai lafiya ya ce shi fa ya so komai da komai, amma dai abin da ya rage bai so ba shine total. Wannan labari gaskiya ya burge ni sosai, kuma ya fadakar da ni akan mutane in za su yi abu su rika danganta abin da majibancin abin ba wanda bai san abin ba.
Assalamu alaikum VOA Hausa, ina gaida duk lahirin ma'aikatan VOA. Sunana Aminu Lawal Usaini, tsohon ma'aikacin NIPS a Jos. Na gaida mamana da ke Jos a gangare Haji Yafa Tu Hassan. Na gaida duk ƴan uwanta dangin nono. Na gaida sauran ƴan uwa da suke garin Jos wanda muka yi aiki da su a Jos Tiroling Company. Na gaida Alhaji Sule Waziri Nauyi Tailoring Service da sauran abokanai da suke Jos. A Bauchi na gaida abokina Umar Yugul da Malam Talahatu Usman da kuma Umaru Gisko. Idan na dawo nan Kaduna na gaida iyalina matata Aisha da ‘ya’yana Adam da Amina. Idan na wuce Zaria na gaida al’ilahir duk ‘yan uwana da suke anguwan Fatika, duk na gaishe su. Wato ni abin da ya fi ba ni dariya shi ne driver nan da ya ɗauki mai gidan shi suna tafiya, wanda yake yawan tsangwamar shi mai gidan ya tsaya ya ce yana so zai yi fitsari. To bayan ya tsaya yana fitsari, driver nan ya fito kawai sai ya ruga a guje, kuma ga shi jeji ne. Mai gidan ya juya yana kallon shi, ya ga direba ya falle a guje, to shi ma kawai sai ya rinto ya bi shi a guje. Suna gudu yana gudu, direba ya je can yana bi shi yana bi shi ya kawai sai ya je can ya tsaya ya juya ya ce mishi yaya me ka gani, me yasa kake gudu? Sai ya ce ni kawai ai na jijjiga jinina ne, kawai na ji na gaji ne sauransu kawai. To wannan shi ya yi ban dariya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu VOA Hausa, fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo. Da farko dai sunana Amira Adamu Malam Maduri daga jihar Jigawa. To hakikalin gaskiya wannan shiri yana nishaɗantar da mu, yana samun farin ciki a lokuta da dama idan muka saurari sama bamcika misal din wannan shiri ba. Kuma akan batun labarin da ya fi kowanne ƙayatar da ni, to nima labarin da ya fi ƙayatar da ni akwai labari da wani miji ya zo ya kawo matarsa kyauta ya ba ta a cikin kwali ba tare da ta san ko menene ba, ita kuma ta ɗauka ta bada. Da ƙarshe kuma take dana sanin abin da sai wannan labari ya ƙayatar da ni, kuma ina so in miƙa gaisuwa ta ga mutane kamar Umar Babanya ya sabon gida, Isa Lawal Girgir, Sani Muhammad Cindo unguwar Karohun Madaki, Comrade Hassan Hamdu Sulatan Karkar, akwai Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, akwai Anas bin Malik Aci Lafiya, akwai Rabi Idako Dunari Malam Maduri, akwai Awal Siniya Dunari Malam Maduri, akwai Abdullahi Aliyu Koya ƙaramar hukumar Miga, akwai Malam Sama'ila Sansani ƙaramar hukumar Miga, akwai Dauda Usman Burizawa ƙaramar hukumar Miga, akwai Haruna Garba gidan Kanya ƙaramar hukumar Miga, akwai Sani Mai Gari Sansani ƙaramar hukumar Miga, akwai Bala Mazawa Sansani ƙaramar hukumar Niger, da kuma dukkan ma'aikatan BOE. Fatan alkhairi a gare ku. Sunana Aminu Adamu Malam Maduri. Nagode.
Assalamu alaikum BOE Hausa, da fatan kuna lafiya kuma yadda nake lafiya. Nagode Ubangiji Allah sa a gaba lafiya. Mun gode da labarai da taimakon da kuka yi mana. Allah shi biya ku. Sunana Muhammadu Mamici. na sa zauna lafiya na gode ina gaida kowa da kowa da yan'uwa da abokan arziki.
Assalamu alaikum wa rahmatullah VOA Hausa, ina muku gaisuwa da kuma karramawa bisa ga wato shirye-shirenku masu kayatarwa. Wato ni ban taba ga wani shirinku da aka ce ba shi da amfani ko kuma bai amfani al'ummar kasar nan ba gabaki daya, saboda haka dukkan filayenku dukkan shirye-shirenku sun burge ni. Ina muku gaisuwan ƙarshen shekarar nan, kuma ni mai suna Umar Borno daga Boso Local Government a jihar Niger State a Nigeria. Gaisuwan da nake da shi babba da zan yi, ina so in gaida ƴan uwanmu wanda rashin tsaro ya rinsa da ƴan uwansu a wurare a jihohi daban-daban ko kuma a local government daban-daban a faɗin Nigeria din nan. Allah sa mu shiga sabon shekara da sabon salo. Ya Allah ka yayi mana wayannan damuwoyin mu duka dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mai magana Umar Borno daga Boso Local Government jihar Niger a Nigeria. Na gode.
To baba ka ji gaishe-gaishen yau kuma labarin da ya zama zakara a cikin dimbin labaran da buka aiko da su, ga labarin da ya zama zakara.
To ni ne Sani mai manja kasuwan Barikin Ladi jihar Plateau. Wani basakwace ne a lokacin da wato a arewacin Najeriya ana wahalan garin rogo, shine sai ya tafi Lagos don aikin leburanci na kankare. To lokacin da suka yi su kuma da biyan su can, lokacin da ake aiki akan ba lebura mudu daya na gari da suga ana ba su. To shi kuma wanda ya ga can arewa a Sokoto gari na dan garin rogo yana wahala, to shine ya je sai dan ba shi mudu guda. To shi ne ya adadi ma'aikatan duk lokacin da aka dan ebi garin akan hada da garin suga ana mix ana dan ci. Shi da ya tashi ya gan shi a haka kawai sai ya ta dambaza da yawa yana dambaza. To yayin da aka zo karshe aka zo yin break, to shi ne sai ya jika sauran sai ya sha, sai na cikin ya kara kumbura ya kumbura. Shi ne sai ya dingina a jikin kula na wannan da suke aiki, to wanda ya kai shi sunan shi Buba. To yayin da ya ji cikin shi ya yi masa wani iri abu, shi ne sai ya ce Buba, sai ya ce awo mina na, sai ya ce wallahi abincin mutanen kudin gafa kabiri ɗaya shi kai mun ga ciki, ma'ana kabiri yana jujjuwa mai a ciki. Sai ya ce kaɗa mai ruwa, sai ya sha ruwa sai ciki ya ƙara haurawa. Sai ya ce Buba, Buba wanga magarin haɓar da ni shi kai. Shi ne sai ya ce kaɗa mai ruwa, ya ce na wallahi Buba a mai so shi nika, sai ya sa hannu a baki ya ta amai.
To baba ka ji in kai ne ya za ka yi?
A'a to ke dai ni irin wannan tambayoyi saboda kila ni yanda zan yi ba. Ke sa kike gaji wani sa'ili dukkan dakile abi ne dakile wa da
kike da bari mu ba su sauraro su ma sai yake hukunci
insha Allah.
To waka zalika yau ma lokaci ya kawo gaba sabili da haka idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu ci gaba da ba ku dama kamar yadda muka sanar domin kuma ku shigo wannan zaure da bakin ku. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa tana 24, to idan Allah ya nuna mana 31 ga wata shiri na ƙarshe kenan a bana. Idan Allah ya nuna mana shirin farko a watan gobe, shi kuma da sigaishen sabo shekara za a yi da ikon Allah.
Shi ma na musamman ne.
Yawwa. To na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka yanzu a madadin
baba Yakubu Makeni.
Alheri yake muku fata, alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
तन्हाई में दिल यादें संजोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है,
क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है।
तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए
तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए
अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है